मान
Oh, my.
sa re ga pa ga ma ba ma ba de 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 ri ba ma ma ba de de ri ba ma ba de 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 ni da de ni da de 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 ri ba re ni da de de ri ma ma ba ga 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 ma de re re da de ni da ni de da go ma ni ja ga da ni da re ga ga ma ba de 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 ri ma ba de
Da 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 Mama, Na 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 na. Daddy man, daddy man, daddy man, daddy man, daddy man.